Rundunar sojojin Najeriya a shiya ta shidda dake birnin Port Harcourt a jihar Rivers a cikin wani atisayi a baya-bayan nan wanda ya faru tun daga ranar 17 ga watan da muke ciki na Fabrairu zuwa 23 ta ce ta kai ga tarwatsa sassa daban-daban da barayin mai ke satar danyen mai tare kuma da ta ce shi ta bayan fage kimanin bangarori 18 da rundunar da ta ce ta lalata a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Rundunar dai ta ce ta kai ga kama barayin na danyen mai su akalla 17 haka kuma rundunar ta ce ta kwace wasu jiragen ruwa musamman da ake satar danyen mai da su akalla 10 takidin barayin danyen mai dai ba wani sabon abu bane musamman ma a yankin na Niger Delta inda barayin na mai ke yin ta'annatin su wanda kuma ya shayin zagon kasa ga adadin danyen man da Najeriya ke fiddawa a kowace ranar Allah hatta kai ga hungiyar nan ta kasashen masu arzikin danyen mai wato OPEC ta koka kan cewar Najeriya na baya-baya akan adadin man da aka amince mata ta hako a kowace rana. Major General Emmanuel Emeka shine shugaban runduna ta shidda a jihar Rivers yace
so we're here to do what we've already promised. I told you people
yana cewa ne mun samu gagarumin nasara a atisayin da muka gudanar a yankin na Niger Delta kuma mun tarwatsa wurare da dama musamman inda ake satar danyen mai tare kuma da tace shi ta bayan fage a yankin na Niger Delta mun samu nasarar kama mutane da dama kuma mun kona wurare 18 haka kuma mun kama jiragen ruwa da suka kai 10 waɗanda tuni muka tarwatsa su haka kuma za mu yi amfani da wannan dama domin mu gano waɗanda suka mallaki waɗannan wuraren na tace danyen mai ba bisa ka'ida ba.
We're not going to remain at only the boys who have been arrested already. We want to know who is the owner of this location.
Da haka kuma na ji ta bakin wani shugaban wata kungiya da ke hana satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Malam Musa Sa'idu.
Satan mai ta yi sauki. Ruwa ma ya dawo da yake. Ka san dan ka zo biya masa kace mai ne ruwan. Amma yanzu in ka biya giya ka san ina yanaguwa. Gaskiya abu ya yi sauki. Amma bai kare ba ana yi.
Haka kuma na ji ta bakin wasu da suke hada-hadar satar danyen mai a yankin na Niger Delta ga abin da suke cewa.
Kuma sun bata kayan aiki kuma sun kama mutane. Ta kama ne ba abin da mutum yake yi. So a cikin abu biyu ne. Mutum tunanin mu a nan Niger Delta. Ko a bar wannan abun aje ana kwakulawa a samu a rufa juna asiri in wannan ya zai abu abun da ya wuce a koma daji ba abun da ya wuce a kama mutum ba zai zauna da yunwa ba shi ne matsalan.
Wanda yake sa cewa kowace rana ta Allah Najeriya na hasarar gangunan danyen mai akalla 700 da kuma hasarar miliyoyin dalolin Amurka sakamakon hada-hadar satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Tattalin arzikin kasar ya dogara ne kacho kam da arzikin man fetur a Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.